أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wujata tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatunmu na mako mako na littafin babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha suffa ta sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka inda a sati da ya gabata muka tsaya a ƙarshen magana akan abin da ya shafi karatu a cikin sallah kenan yanda ake karanta alqur'ani mai girma a cikin sallah da kuma dogon bayani da muka yi akan shi karatun kanshi a wajen kuma ita sallah kamar yanda ya gabata mun yi magana akan cewa shi karatu na alqur'ani mai girma ya bambanta da karatu na wani littafi daban misali ko ta jarida ko wani abu makamancin haka karatu ne wanda yake da asali wajen karanta shi yana da kyau a kiyaye wasu dokoki wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wajen karantawa kuma kamar yanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani mai girma yana karanta shi tare da rerawa yana karanta shi tare da ja inda ya kamata a ja da tsayawa inda ya kamata a tsaya da kuma rangada shi ya kasance yana daɗi wajen saurare wanda zai sanya babu gajiyawa ga mai karantawa kuma shi mai saurare zai dinga jin daɗin abin duk a lokacin da ya kasance kana karatun alqur'ani kai da kanka baka jin daɗin abin da kake karantawa to wannan kware akwai abubuwan da baka yi akwai abubuwan da ka rago a ciki inda a ce za ka yi shi kamar yanda aka ce ka yi to tabbas za ka ringa jin ɗanɗanon shi kuma za ka ringa jin ruhin abin a zuciyarka zai kasance kullum ƙara shauki za ka ringa yi wajen shi wannan karatu to bayani ya gabata akan abin da shafi wannan yau insha Allah ta'ala zamu tashi akan abin da shafi karatun da zamu tashi akai shine al-fathu 'ala al-imam idan aka ce al-fathu 'ala al-imam ana nihin buɗi ga liman ba ana nihin a buɗe mai huce ba a'a ana nihin idan karatu ya dan mai tauri a tana mishi al-qur'ani ne gagaraba daune me yake da suna shi ba abinda za a buga ma kirji bane ba ba abinda za a ringa istibin kasi da shi bane ba abu ne wanda zaman kanshi da kanshi yake sai kasance gangaren ne kai amma bai hanawa wata rana kaji wani wuri ya maka tauri wani wuri sai an tada ka kuma wannan ya zo hatta manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi a irin wannan kaga shi da aka sauko mu alqur'anin mai girma shi bayya buƙatar ya buɗe ma ya karanta bayya buƙatar wani ya zo ya ringa koya ne a shi mala'ika jibril ne ma malamin shi kai sai ana daga wajen Allah sai mala'ika jibril sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki wanda shine magana shi ta cikin alqur'ani malaika jibril ne kare yake da kai tsakanin su mu kuma a yanzu in abun alissa wa mutanen dake da kai tsakanin mu da wanda ya koya mana karatun alqur'ani mai girma mutanen an yi littafi guda ana lissawa su to ka gani ba dai bane ba amma duk da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taba tsayawa yana cikin karatu wani wuri ya dan shige mai cikin juna ya bukaci a tada shi akan wannan wuri to shine ake magana akan al-fatwa al-imam to duk wanda ka gani yana nuna cewa shi an yi kadan a tada shi to yana gaji a lishin alqur'ani mai girma in ba a tada shi yau ba to ya jira jibi-jibin nan za a tada shi insha Allah shi ba a mai irin wannan tunda mun gani gaskiya wajen manya-manyan mahaddata in ka dauka irin su Sudais Abdulrahman Sudais babban malami ne na alqur'ani mai girma wanda duniya ta mai shaida akan haka nan har da shi an jima ba a samu mai har da irin tashi ba daga cikin limammai wanda aka yi a Ka'aba har da gare shi zamnanna da kakka wanda ta zama bargon jikin shi amma wani lokaci in yana karatun lazima wanda yake da album ish na da zaka ga a kowane lokacin da a cikin sura Fusilat banna ban cewa ya zo cikin sura Fusilat farko sura anan ya saki layi ya shiga wata sura ya jima yana yi to kana can daga baya shi da kanshi ya dawo kuma sai ya dauka ya ci gaba wannan yana faruwa ga manyan makaranta kuma idan muka dauka anan kusa ma Najeriya idan muka dauki Gwani Abdullahi Zaria ina gani mutane sun san shi aran manafan dami kaga wannan Gwani da alqur'ani ya girma Gwani ne sosai amma shi wani lokaci zaga wani wuri ana dan tada shi ko na makamanta haka wannan bayanin da cewa ya kasa ba banna cewa bai iya ba a dabi'a ce ta alqur'ani haka nan diyan da ta kai ga karanta shi wata rana sai ya dan abin nan inka ya dan gwada ka tunda wani lokaci akwai wasu wurare masu kamantacce ne da juna da yawa cikin alqur'ani mai girma idan baka bi a hankali ba daga yanzu wannan zai abin nan inka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan masu karatu alqur'ani yake ce musu su ringa kokarin zamnar da alqur'ani su saboda yana da gaggawa kuta daga tare da mutum daga kwallon mutum sama da yanda ake tsammani kenan abu ne wanda yake da gaggawa wajen ya tafiye shi idan baka yawan muraja'a yanzu alqur'ani mai girma a koyarwa da in ka jima ba karanta ba in ka zo sai ka mai sabo har da in baka yi hankali ba to kaga duka wannan na ina magana ne akan kenan kan mu ji an ce ko kan mu ga wani qur'ani ya dan rike shi a yin ga mamaki a dabi'a ce ta alqur'ani haka nan tunda gashi nan malam ya kawo mana hadisi da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo yana sallah ya dan tsaya har sai da ya nemi cewa a tana mishi su kuma suka yi shiru sabai suka kyale suna tsoron a tana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai tana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya shume ya kan bakin shi shine malam yake cewa anan musanna sallallahu alaihi wasallam al-fatha ala al-imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a ringa tada ma al-imam idza lubisat alaihi al-qira'a idan qira'a ta dan kuce mishi idan ya dan dakata ko wani abu ya dan kuce mishi a cikin karatu yake ta faqad salla salatan fa qara fiha watarana mazala sallallahu alaihi wasallam yayi wata salla falubisa alaihi yayi a cikin sallar yayi karatu sai karatun ya dan kubce mishi falamman sarafa qala li ubay lokacin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya kare salla sai yake cewa ubay wane ne ubay bin ka'ab ya daga cikin manyan mahardata na alqur'ani mai girma Manzala sallallahu kuma ya san ya iya ya san yana nan ya san ya iya da kare sallah manzala sallallahu yake tambaye ubay a sallaita ma shin tare da mun kai sallah ba kana ji an dan tsaya ba kai magana ba sai yace na'am ya rasulullah sai yace kware ko ya ma'aikin Allah tare muke sallah sai yace me fa ma mana'aka an taftaha alayya menene ya hana ka tuna mana me hana ka tuna mana kaga wannan kenan ya bashi dama gobe idan kenan ya ji an samu irin wannan ana cikin karatu an dan tsaya tana yawa an dan mance wani abu ko na makamanta haka kenan sai tana sai a ci gaba to wannan wani lokaci ka san irin wannan yana faruwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu koyi darasi ga wannan menene mu koyi darasi dan a koya mana ya zami idan hakan ta faru wani yanzu in aka karanta irin wannan sai ga kamar an karanta wani abu wanda bai dace ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kudwa ne hasana shi koya mana ne yake yinda zami ibada koya mana ne yake ya zamu mu'amalanci juna ya zami kaza ya zami kaza idan haka ta faru ya za a yi a gyara kaza a lokaci haka zai ta faru Allah mai sarki sai kaddara haka ta faru domin ya kasance darasi ga yan baya ya kasance wannan aya take magana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ta tabbata akan cewa ya za ku yi idan haka ta faru a tsakaninku dan ya kasance ba amma maki wanda kun ga liman kinku yayi kuskure a karatu ku ringa to gashi hadisi ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan tsaya kuma an tana mishi kenan ba laifi bane ba a sallah idan an tana ma mutai to wannan yana daga cikin kenan abubuwan suka kasance mu ba a sallah idan aka ce mu ba ana nin abubuwan da suka kasance daidai ne ba laifi bane a yi su a cikin sallah idan liman ya tsaya a cikin karatu ko ya kuskure ya tahi ya dawo tabbas wannan wuri yana bukata a tana mishi sai a tana mishi wannan ba laifi bane a cikin sallah kina yana daga cikin abubuwa da idan mamu yayi iya bayan liman ba a ce ba sallar shi ta samu matsala ko sallar shi ta lalace wannan ba laifi bane daidai ne amma kuma wajen tana wai ya kasance kuma an dan yi mai hakuri kadan in ya tahi ya dawo shi da kanshi zai tsaya idan ya tsaya kenan yana bukata a tana mishi yanzu misali ka aje kawai irin dan tsaya da zai ya dan huta ya huce ko dan yi numfashi ya huce ya kasance wani tsammanin kawai tana ce wuf a tana mishi to wannan wani liman din fushi yake wani liman din batare yake surtu ma in irin gargan da suke ganin su yi bata ko su tsaya a karatun alkur'ani kamar wani nakasu ne a tare da su kamar wani zai rena su to wanda suka dauki irin wannan suke da zagi akan wani yakurin da samun matsala ma da su idan kuka musu wannan goga tana kwarai ku ana samun matsala da gardawa kan wannan bangare kene ya kasance a rinka dan barin liman ya je ya dawo shi da kansa zai bukata a tana mashi in ya so sai ya ci gaba insha Allah ta'ala sai malam yake cewa al isti'azatu wa tafnu fi salati li daf'i waswasa malam yake cewa al-isti'adha shine mutum yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim misali da ake to a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana kamawa a cikin sallah mutum yayi ta da kuma tohi me ake ne tohi kamar kai tuk haka misali amma a hankali dan suka aje ka kai jira jango wannan me yake kawo haka malam yake cewa
لا إله
وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان قال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني مالك يتوى وقال له عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يتوى من زال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مالك الله إن الشيطان شيطان قد حال بيني وبين صلاتي ينزوانا شباء سكاننا لسلة وقراءتي لكم كراتونا كنا إذن يأكبر تسلة shedan yake zuwa ya dame shi ya shiga tunanin wani daban idan ya kawar da sallah karatun nashi ma shedan yake zuwa ya dare shi sai kasance karatun ya dabarce mishi to wannan abin yake damu shi a cikin sallar shi tabbas irin wannan waswasin yana zuwa sosai a cikin sallah wani da yawa wani in ya kawar da sallah sai ya ji an yi sallama to kuma yake tana cewa a sallah yake ya dahi wata duniyar shi daban ko yana cikin kasuwa ko yana wajen aiki ko yana kaza wani irin wani irin lissafi wannan da ba shi ba daga an kawar da sallah dalilin haka daga cikin experience haka ta wasu malamai wata rana wani ya taba zuwa wajen wani malami yake mai kuka ai yayi wata ajiya ya mance inda ya ajiye abu yayi wata mantuwa ya rasa ina ya mance wannan sai malami ya ce tashi ka kabarta raka'a kai sallah raka'a kawai dai tashi dai kabarta sallah kawai shi din ya zo sai kamo mi wannan matsalar he kamo ya ajiye mi ai wannan abin ga inda ka ajiye shi shi shedan niyyar shi rawata da sallah din ya shagaltar da shi akan wannan abin da ya mantuwa akai kawai ana cikin sallah kawai he tuno dai salamta ya zo cewa malamin ai na tuno inda na bai ya ake san cewa ina kawar sallah abin zai ce shi dan ya san me yake damunka to shi sallah yake so yayi gwamnati ta kare ka samu wannan abin da a ce kai sallah cikin nutsuwa shi gure shi sallah ta lalace shi yasa yace gure yau suna ma inda kai da wannan abin inda ka ji wannan abin dan karasa wannan raka'a biyu idan ce ladan ba na kirki ka samu ba yace to wannan sallah ta ka raka'a ladan na ta ubadiya bane sai da ka shiga wani lamari daban ka tuno abin da ka manta to shi shedan yana da irin wannan aiki to wannan shedan din sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mi fa qala sallallahu alaihi wasallam zaka shaytan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mi wannan wanda yake zauwa yana ma wannan waswasa shaytan ne sunan shi ma yuqalu lahu khinzab sunan shi khinzab sunan shi ma khinzab manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ne shaytan din da yake zauwa a sallah yana damun mu yana sa mu nazari yana sa mu shigo ta duniya daban mu bar sallah to ga sunan shi na khinzab sunan shi daga kaduwar nazari ya zo maka to khinzab ne yake sunan shi kenan to anan malumai suka ce to wannan shedan shi ɗaya ne kuma duk duniya ko ina gurin ko ne mai sallah shi ne ke zuwa ko koya ne tunda an ce sunan shi kin zabun ko to wannan shi kadai ne amma ko ma sallah ai mu layyuka ne yanzu wannan shi kadai ne zai je can ya je can ko gurin ko da sallah sai suka ce a ba haka ba al'amarin yake misali kamar a ce duwan da police so shi idan aka ce duwaniye ya akan hanya kaza ana nihin mai auna kaya ya wuri kaza ba a kama sunan ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu bane amma sunansu duka kaza ne to shedan din group din su corp din su masu zuwa su fata sallah sunan su khinzaba ina fata an gane to yawa to haka nan kamar yadda ake kai wannan na police su aikin su kaza ne to su ma haka nan ne kenan kowane irin mission din su a cikin shedanu akwai ne su mission din su su je su fata harka army su raba mutum da matar shi su kawo matsala su sa lahin da ba bai kai kawo makarin gani an rena ka ka ringa faɗa ko na makamancin haka hayya kai inda shi babban shedan din a kami labarin da ya so a duniya a ce an rabu sun da an rabu akwai matsaloli da zasu biyo bayan yawa in dai aka riga aka rabu an kare tana wa ita matan wani abu ya rude ta shiga bokaye tana yiwa muharif ita ma ta lalace din da ta bari tarbiyyar ta lalace duka akwai irin wannan abubuwa kai ma kuma ka shiga wani al'amura daban irin wannan tunda baka da mata kai ma ka shiga wani ne lalaci daban duka ko yana iya faruwa in dai mutum ya rabu da bayan shi akwai duka wannan fitar din da shi shedan yake diba wanda zai ci riba shi riba shi kawai ya badda ka shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan wa man yattabi' khutuwatish shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shi kawai abin da yake umurni da shi ya za ka aikata alfasha ya za ka aikata aikin da ba shi shi shine mission din shi kuma shine burin shi tunda haka yace ma Allah qala rabbi anzirni ila yawmi yub'asu qala fa innaka minal munzirin ila yawmi waqtil ma'lum shi ce ma Allah ya Allah ni abin da nake so amini kawai a barni har ran tashin kiyama ina nan aka ce mai je ka kana nan a raya har zuwa tashin kiyama sai rantsuwa yace bi izzatika law hujannahum ajma'in na rantsi da girmanka ni kuma na badda su illa ibadaka minhum almukhlasin sai na badda duka bayinka sai wasu bayinka masu nagarta su kade ne kawai bisa bini amma ina tabbatar maka cewa duk bayin wannan naka ni kuma na badda su haka shi dan yake yawo a jikin jinin mutum kamar a jikin mutum kamar da jini yake yawo a tare da kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha radiyallahu anha wata rana yake ce mata shin shedan kinki ya zo miki take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kowa yana da shedan tace yace mata kware fa kowa yana da shedan sai wani abu ya zo mata to kenan tunda an ce kowa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki yace hadda kai ya rasulullah sai ta ce hadda ni amma nawa ya musulunta kenan kaga kowa ko shedan da yake yawo tare da shi kuma banda wannan shedan din Allah kuma ga kin zabun da ta kabar da sallah ya zo masa yace mi sai manzo Allah yake ce mi to fa iza ahsastahu fata'awwad billahi min daga kaji shi to ka rinka kokarin yin auziya Allah ya ma tsari da shi wannan shedan din watful ala yasarika thalasan sannan kuma bangaren ka na hagun sai kai tohi su ku ya'udu billahi min shari idan ka gani ya shiga da kai wata duniya ka huta bakkai irin tahiya ta dai to a lokacin nan shi in ya roƙe ka da yawa dan akwai wanda wani tunanin na banza ma zai zo kawo ma kana cikin sallah tunanin da inda koda a ce baka sallah bai kamata a ce kai shi irin wannan yake kama shi cikin sallah to idan wannan ta faru sai kai tohi a hannunka na hagun su haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma yace qala sai shi sahabi yake cewa fa fa'altu zalika sai nayi hakan wannan tohin da aka ce din sai nayi yace fa azhabahu Allahu anni sai kuma Allah ya tahiyyamin da shi wannan shedaki to anan bil munasaba ya da kyau mu dan karanta kadan daga wasu abubuwa da suka kasance mu ba irin wannan kenan irin abuziya a sallah kenan wasu abubuwa ne zamu yi a sallah ya kasance ba mu aikata laifi ba wasu abubuwa ne idan muka yi sallan ba ta lalace ba su ne kadan daga ciki misali akwai irin wannan kenan at-ta'awudhu billahi minash shaitanir rajim idan ka ji sumun sai dan ya zuma kai abuziya akwai dan tohi wannan da za ka yi su uku to anan ga akwai mas'ala ta waiwaye idan za ka yi tohi ai dole sai ka dan waiwaye shi kuma waiwaye a sallah me ne hukuncin shi me ne hukuncin waiwaye a sallah in baka rubu da alƙibla ba wasu suke ganin cewa idan baka juya ba kwata-kwata ka rubu da alƙibla kenan kanka ne ya juya kenan sallar taka inda bukata ta sa ka juya ba matsala bukatar wata iri misali mace tana da yaranta tana sallah yana ajiya haka sai ta ga alamun yana nema ya nemi wani wuri dan ta dan juya ta ga yaya yake ciki wannan babu laifi a ciki wannan babu matsala misali irin waiwaye da za a yi na a yi tohin wannan guda uku shi ma babu matsala a ciki idan an yi misali Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kunama da maciji kana sallah suka zo maka ka kashe su kenan yanzu kaga wanda zai tashi yayi aikin da zai kashe kunama ai ya dan juya in dai ba a gama shi ba take amma kaga nan umurni ne kamar me yake suna dama ji Manzon Allah ya bada akan cewa idan mutum ya ga irin wannan kaga aiki ne mutum ne amma kuma an baka dama ka waiwaya domin ka cika shi irin wannan aiki sai dai shi waiwaye in ya kasance waiwaye ne na musamman kai kuma waiwaye na tsogani to kaga wannan in dai haka ne kai ma kanka ka dawo to ka rage ma sallar lada saboda kamar ka shagalta da wani abu daban wanda ba Allah ba ta sauki ba saboda akan wannan matsala waiwaye kala biyu ne akwai waiwaye na jiki akwai waiwaye na zuciya waiwaye na jiki shine ka waiwaya ka hudda kanka daga kibla waiwaye kuma na zuciya shi da muka yi magana ya kasance zuciyar ka ba ga Allah take mafarkin sarki ba ga duk wani abu na duniya take ga wani al'amari da ba take kaga shi ma wannan waiwaye ne wanda kuma yana iya sanya ka rasa rukuni babban daga cikin rukunin sallah shine nutsuwa ita sallah dukanta addu'a ce fasarar ta lugatan as-salatu lugatan addu'a addu'a ce kuma in ka karanci sallar daga farkon ta har ƙarshe mafiya addu'o'i ne ake ta yi da kuma yi ma Allah tasbihi da sauransu abin da ya kunshi sallah kenan ita kuma addu'a iya daga cikin sharuɗin tahiyyar addu'a ta kasance amsassa ya kasance mutum zuciyar shi ta ta'allaku da Allah madaukakin sarki ya kasance zuciyar shi a tunanin da hararo girman ubangiji take a lokacin nan ne kenan addu'ar ma an kai za ta samu shiga za ta samu taji to in ya kasance kana sallah ya kasance waiwaye kai na musamman zuciyar ka kware ba tare ba take da Allah madaukakin sarki kaga wannan akwai matsala babba a cikin sallar ka haka nan shi ma waiwaye idan ka rabu da alƙibla shi ma kaga sallar ka ta lalace karkashin haka kuma akwai wanda zaka samu yana kallon sama a cikin sallar kaga kallon sama Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani mai ƙarfi akan shi yake cewa ana gudun masu daga kai su kalli sama a cikin sallar idan sun miro kansu ba sa komo da idanuwa ba ba sa komo da idanuwa idan kana kauda kanka daga ka'aba daga miƙe suna alƙiblar ka ya kasance Allah ba sallah ba ce a gaban ka har ka kai ka shiga wani nazari daban to masu daga kai suna kallon sama ba ba inda sujada ba inda zai sujada ba to wannan an yi hani babba akai kuma idan mutum bai hankali ba idan yana irin wannan matsalan zai dawo babu idanuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ciki akwai daukan yawo misali ka zo tare da yaro ko mace tare da yaro yaron ta karami ne tana sallah dan ta dauke shi ta rike a hannu tana sallah wannan ba matsala bane kaga aiki ne tai amma ba matsala bane ba dan ta ringa ajje shi kuma in ta zo ruku'i misali ta ajje shi in ta je sujada yana dai ajje in ta zo ta tashi sai ta dauke shi ta yi tsaye da shi duk wannan ba matsala bane ba laifi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faru wata rana sallawa Umama binti Zainab ibnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Umama jikashi ya Zainab ita kuma ɗiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana hannun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga sallah da ita kuma sallah ta farilla ba ta mamu a bayan shi ana cikin sallah ta kuma tana wasan ta ma wani lokaci ana cikin sallah har ta hau sama wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tasowa saboda ya barta har ta sabka na surka aje taso ta faɗi ko na makabta sai aka jima aka daɗe ma sujada da aka ƙare sallah sahabbai suke tambaya ya rasulullahi menene ya faru mun tsammun mun ji tsoro ma ko wani al'amari ne ya faru a cikin sallah sai ce musu a'a ai Umama ce take saman wuya na ni kuma bana so in taso ko ta faɗi ko na makabta haka shi yasa na barta har ta yi ƙida buƙatarta ta yi abin da ke so kenan kaga wannan ya nuna mana cewa kenan dan daukan yaro in dai har ta kama ka dauke shi a cikin sallah ko da a ce ka yi irin wannan aikace aikacen babu laifi a ciki ba matsala a ciki daga ciki kenan na daga ciki kenan akwai irin tasbihi a cikin sallah tasbihi a cikin sallah misali imamu liman ya yi rabbanu sai mai subhanallah duka kaga wannan abubuwa ne wanda bisa cikin sallan mutum amma suna kamawa a yi su kenan an yi su wannan ba laifi bane liman ya yi kuskure sai a dan tuna mishi a ce mai subhanallah kuma daga ciki akwai shi ne tuna ma mutum idan ya yi kuskure a cikin sallah kenan wannan kenan kaɗan daga ciki insha Allah ta'ala kenan a ƙarshen karatunmu na littafi za mu tattaro duka abubuwan da suka kasance mu ba ni da kuma abin da ya kasance mu ruhi da abubuwan da suke bada sallah duka za mu tattaro su a dunkule mu yi su insha Allah ta'ala wannan kenan bil munasaba ne muka kawo su don ya kasance kenan sun tafi tare da yin a'uziya idan ka ji shedan ya zo maka kai a'uziya ka toha a bangaren ka na hagu domin ka koli shi wannan shedan kuma ne ci gaba da cewa ar-ruku'u tun karatun mu sai mu taru sai yau za a duka sai yau za a yi ruku'i tun farko duka ana ta zancen in an yi tsayin wannan wai menene zan duk karatun da muka yi a tsayuwa ne ka duba karatun da aka ya kai 20 da wani amma a tsayuwa ne ake ya ni za a yi ya kasance tsayuwa an yi ta irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda ya koya na'am yake cewa kuma kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan fariga min al-qira idan ya kare karatu sakata sakata sai dan shuru kadan kuma rafa'a yadai sannan sai daga hannun shi kenan haka rafa'a yadai kamar yadda ake a kabbara ta harama ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمه في تكبيره الاستفتاح كما yanda muka yi bayanin yanda ake daga hannuwa lokacin za a yi kabbara haram akwai irin daga hannu haka akwai haka akwai haka duka akwai kenan irin yanda muka yi bayani akan kabbara haram irin wannan daga hannun za ka yi a lokacin da kai karatu kenan za ka yi duku wa kabbara sannan kuma sai ce Allahu akbar wa raka'a sannan kuma sai ruku'i wa amara bihima al-musi'a salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarci wanda yake bata sallar shi ai mun yi bayani akan shi wanda ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabarta sallah da ya sallah ya kare ya zo ma manzala sallallahu alaihi wasallam sallama manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mai ka koma kai sallah saboda ba kai sallah ba to sallar tashi shafshaf yayi ta ba tare da sattan komi ba na dokoki na sallah manzala sallallahu alaihi wasallam yake mai irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah saboda ba kai sallah ba sai da akai haka da shi su uku to kana sai da yake cewa ya rasulullah ai ni ban iya da sallah ba in ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake koya mai sallah min albidaya ila nihaya tun daga farkon ta har ƙarshe to a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake koya mai sallah a cikin hadisin ya tabbata ya ce ni idan ka kare karatu to ga yanda zaka yi kuma yake kabbara in yaso kuma sai kai rukuu sai manzo Allah yake cewa innaha la taqimu salata ahdikum hatta yasjud alwudu kama amara Allah thumma yukabbiru Allah wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yaqra ma tayassara min alquran mimma 'allamahu Allah wa adna lahu fihi thumma yukabbir wa yarqa wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarqi malaki cewa faqala lahu dalal sallam sai yake ce ma wanda ya bata sallan tashi na koya mishi sai yake ce mishi inna halata tumu salata ahdikum saboda sallar dayan ku batta cika hatta yasjudu wudu asli ya kyautata arwandar shi kama amara Allah kamar yanda Allah ya umarni a cikin suratul maida idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi rusukum wa arjulakum ila al-ka'bayn kuma kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya yanda za a yi idan mutum ya cika arwandar shi kamar yanda Allah ya umarce shi ثم يكبر الله سنسى كبر الله أكبر ويحمده ويمجده يجود يمشي كم يجرم مع الله متكين سركي ويقرأ ما تيسر من القرآن سيكرن تأبن دي سوق جريشنا القرآن يجرم مما علمه الله دل أبن الله سندشي وأن له فيكم يمشي كزمين يكرن ثم يكبر ويركع سنكم سيكبر كم سيركوي wa yada yadayhi ala rukbatayhi sai sanya hannuwan shi a saman guyoyin shi hatta fatma inda mafasiluhu wa tastarqi hasai gabaki dayan gabuwan shi sun nutsu da juna tare idan mutun kenan ya duka ya kasance wasu gabuwan da ba a gaban ba suke su gamu idan da sun karrabu da juna idan ya duka za su gamu misali wai gabaɓuwanka na gwiwa gabaɓuwa na kafaɗa gabaɓuwa na abin nan za su ringa ƙoƙarin gamuwa da juna to a haka kenan ake ruku ya kasance kenan gabaɓuwanka gabaki ɗaya su nutsu da juna wata starhi sannan kuma ya ɗan jima a kan a duniya kenan idan kai ruku'in ba kawai da ka duka ba ka taso a idan ka duka za ka kama gwiwoyinka kuma har lauka ɗan dakata saboda ni akwai abin da ake yi idan an yi ruku su ne kenan azkar da zaka yi na tasbihi subhana rabbiyal azim wanda za mu je kansu a gaba insha Allah ta'ala sai malai ya ce mana to sifatu ruku yanda ake yin ruku in gashi siffa dai ruku'i wannan abu ne wanda yake da muhimmanci sosai wanda kuma yana da kyau mu kula da shi sosai siffa dai yanda ake ruku yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana tafi ala rukubatayhi yana sanya hannuwan shi ala rukubatayhi a saman guyoyin shi wa kana ya'muru bi dalika ko manzala sallallahu alaihi wasallam yana umurta sahabban shi da yin haka wa amara bihi ayna al-musia salati kuma ya umurci wanda ya bada sallar nan tashi manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya umurce shi akan idan kenan ya zo yin sallah ya kasance yana yin haka kama marra anifan kamar yadda ya gabata yanzu kenan da muke bayani ya ce wa kana yumakkin yadaihi min rukubatayhi ka annahu qadirun alayhima manzala sallallahu alaihi wasallam yana nutsadda hannuwan shi min rukubatayhi ga a saman guyoyin shi kenan haka yake kama su da kyau guyoyin nashi ka annahu qadirun alayhima kamar kama su ne yake to misali kama su ne haka yake kama guyoyin shi haka yake rike ta tab idan ya zo yin ruku'i ya ce wa kana yufarrij baina asabi'ahu manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana wawware yatsunan shi dan ya rike guyoyin wacce ta
yan haka ake wawwaye ya suna ake sai a rike gwiwa da kyau yace wa amara bihi almusii salati kuma hallo ya umarci wanda ya baka sallar shi akan haka fa kale yake ce ni izara ka'ata idan kayi rukuu yake ce ni fada rahataika ala rukubataika ka sanya hannuwanka suna kace ma rahataika bi ma'ana kaffaika ala rukubataika a saman gwiwinka kuma farriji baina asabi'ata sannan kuma ka rarraba tsakanin yatsotsinka idan ka rike gwiwa yace kun mankuf hatta ya akhudha kullu udwin ma akhadha sannan kuma ka dan dakata a ruku'i har sai kowace gaba ta shiga wurinta kenan ta nutsu a inda take kenan idan an yi ruku'i ba kawai haka ba ake ta su a ruku'i abu ne mai zaman kanshi abu ne mai zaman kanshi kenan idan ka kama ya an guye min nan naka zaka dan dakata ka dan sosai ka rike ka nutsu aiki ne na musamman wanda idan ka nutsu tukwana in yaso ga wasu kalmatu wanda kuma suna daga cikin manyan abubuwa na sallah yace wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an janbai yake cewa kuma manzon sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata yana raba hannuwan shi kenan hannuwan shi haka yana raba su da hakan kanin shi akwai zai gani ya ruku'i sai gani hannuwan shi a jikin haka kanin shi suke haka zai rike hannu to hannuwan sai sun rabu da hakan karinka kenan ya kasance hannuwanka daban hakan karinka daban kenan haka ake ruku'i ba kawai ka wani tattare wuri guda ba hannuwanka jikin abin nan inka jikin haka kare wannan zalalahu sallam ba haka bai ke yin ruku'i yanda yake ruku'i yana yin ta ne kenan yana raba hannuwan shi da hakan karin shi tunda mun ce sufata salati ce kuma zalalahu sallallahu alaihi wasallam zamu karanta kenan to ga yanda yake ruku'i kenan idan mutum yana ruku'i yana gama hannuwan shi da hakan karin shi kenan ya bari ba irin ruku'in manzala sallallahu alaihi wasallam bane yake yake cewa wa kana iza raka'a fasata zahrahu wa sawwaahu manzala sallallahu alaihi wasallam idan ya ruku'i basala zahrahu yana shinguda bayan shi kenan bayan ba kamar baka ba yake yi haka shinguda shi yake wa sawwaahu kuma ne daidaita shi hatta law sabba alaihi almal istaqarr ana ganin irin yanda ma yake daidaita bayan yake yake tsida shi idan ka zuba ruwa a sama yana iya zama yanda bayan yake tsayuwa ya meke haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i baka kai ruku'i haka a tankwari kamar baka wannan ba daidai bane ba ruku'i irin ruku'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane mekewa ake haka ake ruku'i yake cewa wa qala limusii salati yana ga ma wanda ya bata sallar shi fa izara qata faj'al rahataika ala rukubataika wa mtu zahraka yake cewa me idan ka yi ruku'i ka sanya idan zaka yi ruku'i ko idan ka yi ruku'i ya kasance hannuwanka suna saman gwiwinka wa mtu zahraka kuma ya kasance bayanka ma a miƙe shi ka daidaita ka tsaye da bayanka ya kasance a miƙe shi ba a tafarbe shi yace wa makkin li ruku'ika kuma hallau ka ka nutsu a cikin ruku'inka wa kana la yusubbu ra'sahu wala yaqna walakin bayna zalika kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ruku'in bayya daga kai bayya sadda kanshi misali ya sadda kanshi kasa haka ya kasance kusan daga nesa ba iya ganin kan mutum sai bayan kawai ake gani kasance ya sadda kanshi sai a kuma hallau wala yaqna kuma hallau bai daga kan bai kasance an yi ruku'i ya daga kai haka ko bai kasance kuma yana sadda kanshi kasa ya kasance bayan shi daidai yake da kan nashi haka ne kenan yake mekewa idan ya yi ruku'i sallallahu alaihi wasallam ba san ba ko an fahimci yadda ruku'i yake na na yawa yanzu irin wannan kaga yana iya daidai jan amma kana iya bambanta hakarkarinka da hannunka amma kuma a miƙa amma idan mutum yi haka ko a sujada zai gani na kusan shi yana ɗan jin jiki bai iya magana ba amma kuma babu daɗi babu daɗi sai dai in huce mutum kai irin wannan kana iya huce amma in dai kana daidai da shi cutar da shi za ka yi kenan haka zaka miƙe kuma a rukun ma haka da nan zaka yi musamman ko akwai wani gwada mana yanda rukuni wanda muke bayani a karatun shi bismillah urumu kai aya dan san kai daga ba ya dan taso kore na'am yayi ba akwai da zai ƙara gwada tana yawa aka samu mutum biyu ko bismillah bai da insha Allah yawa duk kaga wannan gabi yawa kaga wannan akwai abin nan eh dai sama abin nan insha Allah to kaga irin wannan haka to ba sabo ko rike kuma guwe ya rike da kyau yani yawa ba kenan yanda ake rike guwe kene kasance ka watsa hannunka kuma ka rike ta da kyau in yaso kuma heka meke bayan ka insha Allah yace wa kana yatma'in fi ruku'i wujubu tuma'nina kenan fi ruku wajibi ne a samu nutsuwa a ruku'i shine malam zai bayyana yake cewa wa kana yatma'in fi ruku'i manzala sallallahu alaihi wasallam a ruku'in shi akwai nutsuwa wa amara bihi almusi salatu kuma ya umurci wanda ya fada sallar shi kama salafa awwal fasl sabiq kamin da gabata a fasali wanda ya huta yace wa kana yaqulu atimmu ruku'u was sujud manzala sallam yana cewa ku cika ruku'i ku cika sujudi fa wallati nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rai naki hannun shi ne Allah inni la araakum min ba'di zahri idza ma raka'tum wa ma sajadtum manzala sallam yake ce miki musu rantsuwa yake ce musu ku ringa cika ruku'in ku ringa cika sujudi kaf ku ga ina gaba ku yi tsammani bana garin yace to na rantsi da wanda rai naki hannun shi inni la araakum ni ina ganin ku min ba'di zahri daga baya na ina ganin ku idza ma raka'tum idan kun yi ruku'i kuma tun wannan ba nafiya bace idza ma raka'tum idan kun yi ruku'i wa ma sajadtum idan kuma kun yi sujada duk lokacin da kuke ayyuka na sallah ina ganin ku kenan dan haka kenan na gani akwai na bisa cika dan haka a ringa cika shine kenan munasabar ta sa aka musu magana ku ringa cika saboda ina ganin ku akwai wanda bisa cikawa kamar yanda ma'ana take fitowa haka yace wa ra'a rajulan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wani la yatimmu ruku'a baya cika ruku'i shi wa yanqar fi sujudihi wa huwa yusalli kuma a sujada shi bai cika ruku'in shi na hawaye kuma har da sujada tashi ma daga ya duka ke taso kamar kotan kurciya da ke ce daga ya dora gushin shi kawai ya taso yana sallah sai manzo Allah yake cewa law mata hadha ala halihi hal ala halihi hadi inda wannan zai rasu akan wannan halin da yake sallah kai yace mata ala ghairi millati muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ta inda ya mutu a wannan irin sallar da yake yi da ya mutu a wata hanya wadda ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan fa magana babban magana ce ruku'i ne da sujada bai cika ba na sallah wannan yana iya yana kida huddoma muhimmancin da sallah take da addini matsayin sallah addini shi a cikin ta ne wani bai yi wani abu ba da kyau ba aka ce idan ya mutu da bai mutu ba akan milla akan hanya ta manzo da sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda bayani sallah kenan ne shi ke nuna ma kenan rashin yin sallah rashin yin sallah wala ba karam musiba bace wanda ya mutu bai ya sallah iya cikin hadari ba iya cikin hadarin da in bai hankali ba a cikin wuta zai rayu saboda abinda ake fara bincike a cikin ayyukan take daga an zo bincike aka binciko sallah ka matsala gare ta to yanzu a lokacin nan sai a ce to kowa ta bude ta a bincike sauran tana yawa sauran ma duka ba haka ba amma idan aka bincika sallar ka alhamdulillah ba ta da matsala sosai to ana sa ran cewa sauran ayyukan ma zaka cika su duk wanda ya hakurin kiyaye sallah sallan nan guda biyar ya kiyaye su yanda ya dace a yi su yanayi to insha Allah ta'ala za a same shi ya cika ayyukan da ya shekara shekara wasu ake su wanda ya kiyaye aikin da kullum duk awa ɗaya biyu sai an yi duk awa ɗaya biyu sai an yi to wannan shine hidacewa akan yayi aikin da duk in aka ce yayi shi shekara za a kai shi misali azumi wanda yake cika sallah dan in aka ce mai ga wata ibada wanda kuma Allah ya shar'anta ita kuma a shekara ake ta ba ta ba shi wahala wajen yi hajji ce ba ta ba shi wahala wajen yi yana da dukiya zai ba da zakka ba zai ba shi wahala ba wajen bada amma da yake cika sallah zaka same shi duka irin wannan abubuwan ba zai iya wanda bai sallah yana da wahala zai ga ya cika azumi da kyau yana da wahala wata ne hikarin yana ka kabu da ba'aji ko dan uzurin da bai kai ka baka ga yana aje azumi wanda bai cika sallah da kina da wahala ya hudda a duke shi ba da zakka lasi ma idan ya kasance zakkar da yawa ce yanzu misali wanda yake da zakka wanda yake da kuɗi misali miliyan 10 kace me zai hudda zakka idan aka mai lissafi daga kuɗin tana yiwa zuciye shi ta ta'allaku sosai da kuɗin kuma hallo gashi hallo wajen ibada matsala ne sai kasance kai kasa akwai jiya wanda aka musu lissafi sai kasa akwai na abokin mu shi aka kira ya suka yi lissafi dun miliyan 40 ana hudda miliyan guda dun miliyan 40 ana hudda miliyan guda da suka yi lissafi sai kare ya ga kuɗin gasu nan kaya guda ce wallahi biyar biyar mine ya ce wallahi biyar kawai hudu wani abu ya ba su ce kasa shi ke wallahi amma shi wallahi ana kuɗin biyar biyar zai hudda ne to ka gani wannan matsala ce ta rashin ibada zuciya bata saba ba saba da ibada ba saba ba da bauta ma Allah saba da ambata Allah zuciyar ta saba da bauta ma Allah yana da wahala a ce ni Allah ya ce kaza ya ringa wani shakka ko ringa wani kai kawo to shi yasa sallah muhimmancin ta ba kadan bane ba addinin musulunci sai ke cewa yanqaru salatuhu kama yanqaru al-qurabud dam shi wannan wanda yake sallai yana sallah ne kamar yanda hankaka ko me ake ce mi wanda suke ake ganin su a mahauta idan inda ake mayanka haka eh masu suna caccakai jini eh yawa wannan dai masu cin musu daga an yadda musu suke zuwa su to sallar kamar yana yin ta ne kamar yanda shi guraba hankaka yake caccaka jini idan yana caccaka shi ai haka yake yana buga kai yana caccaka na to irin wannan haka yake sallar daga ya duka ya taso in yi sujada taso to wannan sallar ba sallah wace irin ta al'umma manzala sallar da sallar sallah ce ta wasu mutane daban ya ɗauko wanda kuma ya je zai yi bayani na suwaye ya ce matalul ladhi la yutimmu ruku'ahu wa yanqaru fi sujudi misalin wanda bai ya cika sujada shi bai kuma ya la yutimmu ruku'ahu bai ya cika ruku'in shi wa yanqaru fi sujudihi kuma yana kokon kurciya a sujada shi yake cewa matsalin ja'i alladhi ya'kulu tamra wa tamratayn wannan kamar mai jinin wani ka bashi da bino guda ko guda biyu da bino guda ko guda biyu lai dunyana alusha yanzu mutumin da yake jinin wani bai ci abinci ba in ka bashi da bino biyu ya mai maganin yunwa to haka wanda bai cika sallar shi ba wanda bai cika ruku'i ba kuma sauye da shi ma haka to kamar mai jinin wani ka bashi da bino guda don ba kai komai bane in ya ci ba abin da zai yi yake cewa wa qala abu hurayra hurayra yake cewa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam masuina manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana ni an anqar fi salati naqrati ya hana ni in ringa yin koton kurciya a cikin sallar ta wa an altafitu iltifata ta'ala ya hana ni in ringa juyawa irin gawayoyi irin waiwayen dila shi ko ya zo shan ruwa yana juyawa ne yana juyawa yana tsoron kan wani abu ya tunkare shi to wanda yake sallah yana yawan waiwaye ya waiwaya nan ya kalli wannan ya ido hudu ya juya kawai kamar yana ma hira da ido to kaga wannan wani akwai matsala a cikin wannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan yace wa al uqiya fa iqa'a al-kirt hallo ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ni in ringa yin zama a sallah kamar irin zaman da fili yake shi wannan zaman wani irin zama ne wani lokaci akwai wanda mutumin da bai da jiki haka mafi yawa yana ina san usman da yana shi na yake usman da yana shi yana karami haka yake buɗe kwawon shi irin wannan zaman shi ne ake wannan shi ne aka hana a sallah kamar ka buɗe kwawon ka ɗaya gabas ɗaya kusur ɗaya arewa misali a ba haka zama zaka kai babu kwahuwan yawwa kamar haka yawwa irin wannan zaman shine ake an hana shi a cikin sallah kenan ba ka zo ba cikin sallah kai irin wannan zama ba a yin shi a cikin sallah kenan zama ake irin wanda za mu gani insha Allah ta'ala a gaba irin kala-kalan zama wanda ake yi a cikin sallah kenan daga cikin abubuwan da ibn zara sallam ya hana Abu Hurairah ya rinke yi zo kana ya kulu aswa annas sirqatan alladhi yasraq min salati manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda kowa sata mummuna sata a cikin mutane shine mai sata a cikin sallah sata a cikin sallah barawo kenan a sallah yace qalu ya rasulullah sabai suka ce ya rasulullah wa kirin kai ne wannan wa kayfa yasraqu min salati ya mutun zai ringa sallah a sallah zai ringa sata a sallah sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ga yanda barawon sallah yake la yutimmu ruku'ahu wa sujuda la yutimmu ruku'aha wa sujuda bayya cika ruku'in ta bayya cika sujudar ta kenan sata ce yake yana dauke mata wasu abubuwa na cikin ta kamar ya sace wasu bangaren mutane cikin sallar to wanda bayya cika ruku'i bayya cika haka matsayin shi yake a matsayin barawo ne a cikin sallah kuma Allah shine wanda kowa sata ta yi sata ta wasu kaya ita sata a cikin sallah shine malamai wani lokaci malaman fiqh suna so su dan wawasa kwalluwa sai su tambaye ka wani barawo ne wanda ba a yanke ma hannu wani barawo ne wanda in yayi sata ba a yanke mishi hannu ko da a ce abin da ya sata ko ya yake amma ba a yanke mai hannu sai ka rasa amsa to amsa da dana shine barawo a cikin sallah kenan shine wanda ba a yanke ma hannu a wannan bil munasaba akwai da kissa da ta faru da Sa'id bin Musayyib da kuma Hajjaj bin Yusuf musamman ko mun taba jin sunan wannan wannan ba Allah Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf wani bawan Allah ne amma ko me dai tabi'i ne ya rayu tare da sahabbai amma ba sahabi bane ba bai rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da farko malami ne na makaranta yana koya ma yara to lokacin da daula umawiyya ta zo kenan daular da shugabanni da suka zo bayan khalifofi guda hudu suna ake cewa daula umawiyya bayan kenan Ali bin Abi Talib Abubakar Umar Uthman Ali to bayan Ali bin Abi Talib ya rasu to shugabannin da suka zo suna ake cewa daula umawiyya to shi Hajjaj bin Yusuf da ya ji rundunar sa ta huto tana yaƙi tana jihadi sai shi ma ya je shiga yace soji ne yana so ya ringa yin jihadi shikenan ya shiga rundunar su a hankali hankali yana ciki har ya kai matakin da aka bashi zama qa'id me qa'id ya kasance komandan a cikin wasu rundunoni na rundunonin wannan yaki na shi wannan khalifa sai ya kasance yana zuwa ana zuwa da shi ana yaƙi kuma yana da dubaru na yaƙi kuma yana da sadaukantaka yana da shaja'a yana da ra'ayi mai kyau yana da dubaru na yaƙi ya ka gudunmuwa daiwa a addini to dalilin haka sai kasance ita daula wannan har ta kai ta bashi matsayi babba na cewa lalle wannan ya kai a bashi grant babba a cikin manyan sojawa to da aka bashi ita iya tare da su ya kasance shi ba dan gidan bane amma dai babban soji to ya kasance dalilin wannan shaja'a ta shi kowa ma tsoron shi ke tun kafin ma ya zama wani to a lokacin nan kalkashin daulai misali a ce kafitan miyani to a cikin gariruwa na ita wannan daula akwai wani gari da ake cewa kufa to wannan garin su mutane ne wanda suke nema kamar su ringa saba ma dokoki na shi shugaba shugaban ya rasa ya zai da su duk wanda ya tura musu ya zama prefect ko governor a can sai su fitine shi wani su hallaka shi ma ya bar gari yanzu sai Hajjaj ya ce shi a tura shi ma daga su da aka tura shi ya shiga garin da suna ɗan dariya ma da wani nan ya zo wani ban Allah da ya tashi musu diskure yake ce musu ya lura cewa wasu kai kawuna wanda sunnana lokacin cire su ya yi daga kame gardama kawai cakin a huddaka kamar irin na sarki ya na saukar bako da aka yi ya ce in tuntuɓe a huddaka in waiwaye a huddaka in tsaya a huddaka to shi ma kamar haka ne duk abin da kai in dai ya bata mai rai kawai cakin a huddaka ya kashe mutane ɗariruwa dubunnai ba ma sani sai dai kuma alkur'ani mai girma wanda kake wannan dastas da kake ganin shi alkur'ani mai girma da wasu wasallika shi ne ya zauna da shi aka yi wannan kusan shi ne ma ya za a ce kenan yanzu kaga ka karanta alkur'ani na da kamar shi to shi yasa shi mutum ne musulmi ne amma ko mai sabo ne sai dai kuma kowa tsoron shi ke saboda bai da jin kai wajen idan ka bata mashi ne ko ka saba mu halifa ko kai abin da ba shi ba kawai aka ce ka dalilin shi yasa malamai suka yi buga littattafai ma saboda shi saboda akwai da suke nema su ringa nuna ko kawuri ne malamai kuma suka ce musulmi da amma mai sako abubuwa yake yi mai sako kuma yana da abubuwa kuma na kirki saboda kuma yana cikin wannan kuma zai haɗa runduna kuma ya je jihadi na musulunci ƙasa ta kafure ya kai watsa musulunci a ƙasa amma daga cikin musulmi duk wanda ya kafa to kuma jinin shi kuma ya yago sai ya yago to shi haka halin shi yake to wata rana sai da bin musayyib kenan dan mu san wane ne Hajjaji Umar sahi gare shi kuma tsoron shi yake sai da bin musayyib suna sallah Hajjaji yana kusan shi a lokacin nan Hajjaji in ba a bashi ba shugabanci ana sallah kawai Hajjaji kalliman yayi ruku'i shi yayi daga liman ya ce sami Allah liman hamida kafin ya taso shi Hajjaji ya taso kafin ya yi sujada shi har ya ji ƙasa a sai ibn musayyib shi ko babban malami ne a wannan gari shi kuma Hajjaji a kusan shi yake to shi idan ya kare sallah shi wannan malami yana tasbihi akwai tasbihin da yake to baya so yayi magana sai ya kare tasbihin shi kwana shi ko sai al'amura da to kawai ana salamta Hajjaji sai zabura zai tashi shi kuma malamin sai ya kama shi sai ya rike shi tab yayin ya motsa yake motsa ya rike shi shi sai ya kare tasbihi sai ya kare tasbihin shi to kwana malamin ya ce mai ya sarik ya kha'i wannan sallah ba irin sallah annabi bace kake kaza kaza ya mai fada Hajjaji bin Yusuf ya kalle shi kowa na kallon iko Allah wannan mutumin za a ma wannan abin ya zazzage shi tas ya mai fada kwana ya tashi da aka kwana biyu kawai sai aka ce Hajjaji khalifa ne an naka shi shugaba sai ka Hajjaji da runduna ya tunkaro masallaci malam yana karatu da ya tunkaro wa mutane wasu suna gudu wasu suna dan ja baya ana bashi hanya ya zo zamna har kusan malamin shi malamin ya mai wannan nasiha ne saboda wannan abin da ya aikata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sata ce a cikin sallah dan haka komai girman shi yace shi kuma ya gaya ne ya gaya ne yace bi wannan sata ce kake a sallah Hajjaji da ya shigo ma bai tsaya a ko'ina ba sai kusan malamin ya zo ya zauna sai yace bi ka sanni kenan yanzu ya zama shugaba kenan yanzu ga shunan ga soja a bayan shi magana tat kawai daga jira suke kawai ya kalle shi su kashe mutum daga sun ce daga ya juya kalle mutum ya kalle su akan wani kawai shi kenan kwanan ka ya kalle fuska ji bisa ne ya zo da su ya tambaye shi ka gane ne ce kwarai kwarai sai dai ma bugi kirjin shi ya ce kwarai kwarai na gane ba kai ba ne wannan wanda ya sata a sallah wani lokaci kowa na karkarwa ana cewa kwanan malam ya kare sai yake ce me tirana da kaman wannan abu ban taba kabar ta sallah ba yana tana kuma dalilin wannan abin na gyara kuskure na sallah Allah saka maka da alheri kawai tashi ce shi haka wani haihuwa tsakanin shi domin yi aiki da wannan hadisin ke nan bilbuna saboda abin da ya faru tsakanin abin nan wajen aiki da wannan hadisi na sai malam yake cewa wa kana yusalli falamaha bi mu'akhkhiri aynayhi ila rajulin la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud falamma sarafa qala ya ma'shara al-muslimin innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ana sallah da tsinin idan shi haka sai ya ga wani haka a kote yana wata irin sallah ta nan ruku'in a kankwari irin wannan katari irin wannan da tsinin ido ai kana ganin na kusan ka misali to irin wannan haka ya ga wani gashi nan ga kamar sallar da yake ruku'in shi da sujjar shi bayan da ya kamata bai ke shikenan manzala sallallahu alaihi wasallam zai ya gani haka da aka kare sallah sai yake cewa ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmai innahu la salata ku sani cewa babu sallah liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud ga wanda bayya daidaita bayan shi a ruku'i da sujada idan mutum ya ruku'i bai daidaita ruku'in shi ba kene ya kasance kamar yadda muka gwada yanzu ruku'i a tsaye baya a tsaye kuma kai ba a sadda ba kuma kai ba a sama ba kenan daidai wa daida sujada shi ya kasance ba a tankware ni ta ba dukkan wanda ya sujada a tankware da wahala hancin shi ya taba kasa shi kuma hanci yana daga cikin sujada idan kai sujada hancin ka bai taba kasa ba
to sujjada ka bata cika ba akwai malaman da suka yi zagi ma suka ce babu masu sujjada dukan idan ya kasance mutum a sujjada shi me yake suna goshin da kadai ya dosana amma hancin shi bai taba kasa ba kenan kaga akiya yace wa qala fi hadisin akhar a wani hadisi yake cewa la tujzi salatar rajul hatta yuqima zuhra fi ruku'i wa sujud yake cewa sallar dayanku bata cika na yake cewa sallar dayanku bata cika hatta yuqima zuhra fi ruku'i wa sujud har sai ya tsaida bayan shi a ruku'i da kuma sujada kenan wannan su ne abubuwa da suke koya mana hadisai kenan da suke koya mana yadda za mu yi ruku'i kuma yadda tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi shine kenan idan mutum zai ruku'i tabbatar da cewa bayan shi yayi mai ya miƙe kuma kanshi ba a ƙasa ba kanshi ba a sama ba kuma ya nutsu ya rike guyoyin shi da kyau ya tsaya kuma ya yi azkar din da ya kamata a ce an yi wanda za mu gani yanzu a gaba insha Allah ta'ala kenan a sati mai zuwa za mu shiga akan abin da ya shafi azkar wanda ake a cikin shi ruku'i insha Allah ta'ala an za mu dakata abinda muka fada dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana ha na سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وني با الله yake baran addu'a zai fi haji kuma yana tsardar sama tsardar kenan ne wani sai an ce wai na'am eh ko ina gani yana gudun ka aje ko babu sunan shi a ciki eh kenan yana baran addu'a Allah sanya yana cikin wanda za su yi akan na kana siru da sanaka fajr ko wace daban dayyatul masjid daban rakatul fajr daban ko wace kenan da niyyar da ake yi insha Allah ana kana ga ma duk a kawan banta yayi ko ce Allahu Akbar
الله أكبر Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
La